Living salamana ni yashawia domin salamana ni yashawia dalilin salamana ni ya zamanta The running kaya akan zakuma gaji da ruwa sun zuba a gefen sa da nahuda ya ba ka yafi shi ya ce ka ba shi ganewa the hammer and three nails yachi the mini wawan chi rending the heart and the veil yesu yanuna bamban chi so what a sacrifice he gave us Christ who paid a price guy no be rice sometimes we crucify the savior twice when he's paid the price make you think twice the little inside mu girma masu nunsa mu gode masa domin ya bada ɗansa kai soyayya ya kawo mana salama amma mun kasa mun nace yin iskanci shashanci cin hanci sai kuma mun manta da wannan babban akin haɗarya duk da haka yesu ya cece mu cikin zunubi da zaman azaba sai mu kiyaye kada mu halaka cikin jaraba amma mu yi biyayya shaidan bishara shine hikima hannu mutapa kafa mutaka domin yesu baya cin amana domin yesu ya kawo mana salama just to give me peace a sulfur on the tree spot upon his face bears a sign that no angel that a guy that no pride domina he cried domina
zamanta